sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na yau Asabar 29 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To ballar cutar coronavirus a wasu ƙarin kasashe bakwai ta sa hannayen jari na ci gaba da faduwa. Yayin da cutar take kokarin zama babbar barazana ga gwamnatin Amurka. Sannan za ku ji cewa Amurkan da kungiyar Taliban su rataba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a Najeriya sun ƙara tsaurara matakan kariya da yaduwar cutar coronavirus mai sha'in numfashi.
Ma'aikatan mu aiki suke ba dare ba rana, an shirye da su, an koyar da su, an duk an nuna musu alamomuka da yanda za a yi wa'annan, kamar kamera in ta zo duk wani fasinja ya sauko zai wuce ta wannan kamera, idan akwai alamar cewa yana da zazzabi wannan abin ga kamera za ta nuna za a ware shi, daga nan kuma a ci gaba daga ciki.
Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Lagos a Najeriya ta musanta rahotannin da ake yadawa ta kafofin sada zumunta cewar dan kasar Italiya nan da ya shiga kasar da cutar ya tsere daga inda ake kulawa da shi. Bayan nan za ku ji korafe-korafe da masu zuwa aikin umara ke yi bayan da kamfanonin jiragen sama da ke jigilarsu zuwa Saudiya suka dakatar da aikinsu sakamakon bullar cutar coronavirus a kasar. Sannan muna tafe da ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu kawo muku labaran duniya.
Ko jama'a assalamu alaikum. Bullar cutar coronavirus a wasu ƙarin kasashe bakwai ta sa hannayen jari na ci gaba da faduwa. Lamarin kuma da ya sa hukumar lafiya ta duniya WHO ta kai hadarin bazuwar cutar zuwa mataki na kololuwa. A ƙarshen makon nan hukumomi a Mexico, Nigeria, New Zealand, Lithuania, Belarus, Azerbaijan da kuma Iceland suka ayyana bullar cutar a kasashen su. Hakan na nufin adadin kasashen da cutar ta bulla ya doshi 60. Hukumomi a nan Amurka sun ayyana mutum nan hudu da ya kamu da cutar wanda bai yi wata mu'amala da wata ƙasa da cutar ta ɓulla ba, ko kuma wani mutum da ke fama da ita, cutar da yanzu ake kira COVID-19. A jiya Juma'a hukumar lafiya ta duniya da WHO ta dora a haɗarin yaduwar cutar a mataki mafi girma.
This virus does not respect borders. It does not distinguish.
Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan yake cewa wannan kwayar cuta babu ruwanta da kan iyakoki, launin fata ko kabila, babu kuma ruwanta da karfin tattalin arziki ko ci gaban da kasa ta yi. Abin da ake magana ya wuce batun kare shigar cutar kasashen ku. Abu mafi muhimmanci shine matakan da za ku dauka idan cutar ta bulla a kasashen. Sai dai duk gargadin da hukumar lafiya ta duniya ke yi ga kan cutar, shugaban nata ya kara da cewa kada mutane su kidime amma su rika daukan waɗannan matakan.
First, as we keep saying, clean your hands regularly with an alcohol-based hand wipe.
Kamar yadda muke faɗa tun da farko, a riƙa wanke hannu akai-akai da ruwan sinadaran da ke kashe ƙwayoyin cuta, ko da sabulu da ruwa. Wata hanya da ake saurin yaɗa cutar ita ce mutum ya taɓa fuskarsa bayan ya taɓa wani abu mai ɗauke da cutar, ko bayan ya taɓa wani mai fama da ita. Amma idan an wanke hannu za a rage haɗarin kamuwa da cutar. A nahiyar Afirka baya ga Najeriya da cutar ta bulla, kasashen Masar da Algeria su ma sun bayyana bullar cutar a yankunan su. To a halin da ake ciki kuma, gwamnatin shugaba Donald Trump na fuskantar kalubale mafi girma sanadiyar bullar cutar ta coronavirus wacce ke barazana ga tattalin arzikin kasar. A jiya Juma'a Trump ya bayyana wa manema labarai da kuma masu halartar wani gangamin siyasa cewa cutar ba ta kai shallin da za a daga hankali ba, wacce ya kwatanta ta a matsayin zazzafar mura. Trump ya kuma zargi kafafen yaɗa labaran ƙasar da 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat kan yadda suke rubuta wutar lamarin. Shugaban hukumar asusun tarayya Amurka Jerome Powell ya ce duk da cewa cutar ta coronavirus na barazana, babu abin da ya samu ƙarfin tattalin arzikin Amurka kamar yadda ya bayyana a wata sanarwa da aka fitar ta gaggawa. Sai dai masu saka hannayen jari ba haka suke kallon lamarin ba, domin a ce wasu kasuwar ta shiga shallin taɓarɓarewa da ake gani mako-mako. Kuma rabon da a ga hakan tun tawayar da tattalin arzikin Amurka ya samu kansa a ciki a shekarar 2008. Sai dai shugaban majalisar da ke kula da tattalin arzikin Amurka Larry Kudlow ya ce baya jin koɗar game da tattalin arzikin Amurkan.
I just don't think this short-term stock market plunge is going to have any long-term effect.
Yace bana tsammanin wannan tawaya da aka gani a kasuwar hannayen jari za ta yi wani tasirin a zo a gani. To a can nahiyar Turai kuwa hukumomi ne ke fatashin ganin sun inganta fannonin kiwon lafiyar kasashen su domin kaucewa yaduwar cutar. Hukumomin yankin sun bayyana cewa akwai yiwuwar a samu masu dauke da cutar ba tare da wata alama da za ta nuna cewa suna dauke da ita ba. Lamarin da ka iya kawo cikas ga matakan hana yaduwarta ko da yake sun ce ba a samu tabbacin hakan ba. Kasar Ukraine wacce har yanzu bata samu ɓullar cutar ba ta dasa matakan tabbatar da tsafta akan iyakokinta. Inda duk wanda zai shiga kasar sai an dauki yanayin zafin jikinsa sannan an shawarci 'yan kasar da su guji zuwa sauran kasashen nahiyar Turai. Sai dai kuma mun kungiyar ta EU sun ce babu wata nahiya da ta shirya wajen daukan matakan yaki da wannan cuta kamar nahiyar ta Turai.
To madalla a gaida Mahmud Lalo. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya bari mu duba taskar rahotannin namu inda za mu fara ne da Najeriya. Inda gwamnatin tarayyar kasar ta bayyana ta bayar da tabbacin cewa tana da isassun kayayyakin ganowa da kuma yakar cutar coronavirus bayan da aka sabu wani dan kasar Italiya dauke da ita. Ministan labarai da al'adu Alhaji Lai Muhammad ne ya bayyana hakan a wani taron manema labarai a Abuja. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta halarci taron ga rahoton da ta aika mana.
Biyo bayan korafe-korafe da majalisar dokokin Najeriya ta yi akan rashin daukan kwararan matakan dakile cutar coronavirus da ta riga ta shigo Najeriya, ministan labarai da al'adu Lai Muhammad ya roki 'yan Najeriya da kada su tayar da hankulansu.
We look at times like this, purveyors of fake news and disinformation usually ramp up their act. We are therefore urging Nigerians not to fall for the antics of purveyors of fake news and disinformation.
Anan Lai Muhammad yana cewa mun san cewa a irin wannan lokaci za a yi ta yada labaran ƙarya da jita-jita, don haka muna buƙatar 'yan Najeriya da su yi hattara kar su fada tarkon masu watsa labaran ƙarya. Lai Muhammad ya ce suna aiki da dandalin sada zumunta na Facebook akan lamarin, inda ya ƙara da cewa
fortunately Facebook is working with us in this regard. They have asked Nigerians to report any false or misleading report on Facebook and Instagram pages so they can immediately bring them down.
Ya ce Facebook sun buƙaci 'yan Najeriya da su kai rahoton labaran ƙarya da na ɓatanci a kan shafukan Facebook da Instagram don a yi gaggawar sauke su. Sannan sun ba da tabbacin suna ɗaukan mataki don cire duk wani saƙo na ƙarya ko wanda ka iya zama hatsari game da wannan lamarin da ma na kiwon lafiyar jama'a a Najeriya. Shi ma babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa, Abdulaziz Mashi Abdullahi, ya yi nazarin ciwon corona da kuma matakan kariya da suka ɗauka akan hanyoyin daƙile yaduwar cutar.
Mu a cikin bincikenmu mun gano cewa wannan cuta kwana 14 ne, ta hanyar da za a iya gano mutum ya zo shigo da ita indai daga China ko kuma da ko'ina, shine matafiya ta jirgin sama. Kuma mun gano cewa yanzu muna da filin jiragen sama guda biyar wanda mutane ke sauka daga kasashen waje. Akwai a Lagos, akwai a Abuja, akwai a Kano, akwai a Port Harcourt, sai akwai a Enugu. Na Enugu ana gyara yanzu baya aiki. So duk chances cewa mutum zai shigo da wannan ta wannan guda hudun ne. Ma'aikatanmu aiki suke ba dare ba rana, an shirye da su, an koyar da su, an duk an nuna musu alamomuka da yadda za a yi. Wa'annan kamar kyamara in ta zo, duk wani fasinja da ya sauko zai wuce ta wannan kyamara. Idan akwai alamar cewa yana da zazzabi, wannan abin da kyamara za ta nuna za a ware shi, daga nan kuma a ci gaba da bincike.
Mashi Abdullahi ya ba da shawara kamar haka.
Akwai wasu alamomi kamar wajen guda biyar da kuma shawararki guda biyar da ke abuwa. Na farko, duk wanda ya je na ko zazzabi ko mura ko tari wanda ya kici cinyewa ya kai kanshi asibiti.
A halin yanzu ministan labarai da al'adu Lai Muhammad ya ba dukkanin ma'aikatan watsa labarai na gwamnati tare da haɗin gwiwar hukumar wayar da kan al'umma da su jajirce a ƙoƙarin su na wayar da kan 'yan Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Babban sakatare na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ci gaba da kasancewa da yakin Siriya ke yi ya shiga wani mataki na nuna matukar damuwa, inda ya kira da a tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba.
This is one of the most alarming moments across the duration of the Syrian conflict. Without urgent action,
wanda na ɗaya daga cikin lokaci na nuna matukar damuwa cikin tsawon lokaci da aka kwashe ana yakin Siriya. Idan ba ya maza an ɗauki mataki ba, fadan zai ci gaba da kasancewa cikin kowace sa'a. Kalaman na Guterres na zuwa ne bayan da aka kashe dakarun Turkiya 33 a ranar Alhamis, a lokacin da takwarorinsu na Siriya suka kai wasu hare-haren sama a lardin Idlib, harin da ya kasance mafi muni ga ƙasar ta Turkiya wacce ta shiga yakin a shekarar 2016. A jiya Juma'a, kwamitin sulhu na majalisar ya yi wani taron gaggawa inda mambobinsa 13 cikin 15 suka goyi bayan kiran da Guterres ya yi na a gaggauta cimma matsayar tsagaita wuta.
To madalla, a gaida Mahmud Lalo da ya kawo mana ƙarshen labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a can jihar Lagos da ke kudancin Najeriya, hukumomi sun musanta rahotannin da ake yadawa ta kafofin sada zumunta cewar dan kasar Italiya nan mai dauke da cutar coronavirus ya tsere daga asibitin da ake kulawa da shi. Hakan na faruwa ne yayin da gwamnati ta ce an fara gano wasu daga cikin fasinjojin da suka shiga jirgin Turkiya tare da ɗan ƙasar ta Italiya. Wakilin Birya Amurka a Lagos, Babangida Jibrin, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A wata sanarwa da ta fitar, gwamnatin jihar Lagos ta bayyana cewa babu ƙarshen gaskiya game da zargi ko rahotannin da ake bazawa ta kofin yada labarai cewa ɗan ƙasar Italiya da ake tsare da shi ya so ya tsere daga inda ake tsare da shi, wato wani asibiti na musamman da ke kula da masu cutuka masu yaduwa da ke anguwar Yaba a birnin Lagos. A yau ne dai wata jaridar Najeriya mai suna da Punch ta bada labarin cewa binciken da ta gudanar ya nuna ɗan ƙasar Italiya ya yi kuka game da rashin ingantattun kayayyakin kulawa a asibitin da kuma ɗan karen zafi bayan sauro da ke hana shi bacci a wannan asibiti da gwamnatin jihar ta Lagos ke cewa yana ɗaya daga cikin asibitoci na musamman da aka kashe kuɗi a kai domin kulawa da masu ɗauke da irin waɗannan cututtuka. Har ila yau jaridar ta The Punch ta bayyana cewa majiyanta ya shaida mata akasarin ma'aikata a wannan asibiti na gudanar da ayyukansu ne ba tare da sanya kayayyakin da ya dace ba, wato dai na kulawa da masu ɗauke da irin waɗannan cututtuka masu yaɗuwa. Alamarin kuma da ke nuna irin hatsarin da ma'aikatan asibitin ke ciki da kuma sauran al'umma da ma'aikatan asibitin za su yi mu'amala da su. Kokarin da ya yi domin jin ta bakin kwamishinan lafiya da kuma wani jami'in gwamnatin jihar Lagos game da wannan zargi da ya citara a hira da ya da manema labarai a fadar gwamnatin jihar Lagos, gwamna Babajide Sanwo-Olu ya bayyana cewa yanzu haka an tuntuɓi kamfanin jiragen saman Turkish Airlines, wato jirgin da ɗan ƙasar Italiya ya shigo daga Turkiya zuwa Najeriya, inda kuma ake tuntubar fasinjoji kimanin 120 da ke cikin wannan jirgi da nufin gano inda suka je, ko hakan zai taimaka wajen daƙile bazuwar wannan cuta.
We have aggressively started to identify all his contacts all the way to the airline.
Gwamna Babajide Sanwo-Olu ya ce ana kokarin gano fasinjojin da ke wannan jirgi tare da shi wannan ɗan ƙasar Italiya a lokacin da ya zo Najeriya domin ɗaukan matakan daƙile bazuwar cutar. Shi ma a ɓangaren sa, gwamna Dapo Abiodun na jihar Ogun ya tabbatar da cewa ana kokarin gano waɗanda ma'aikatan kamfanin Lafayette guda 28 da yanzu haka ake tsare da su domin duba lafiyarsu suka yi mu'amala da su.
Have been quarantined. They are looking and interviewing those contacts to find out who they also have been in contact with so that they can ensure that these other people are also quarantined.
Duk dai a kokarin da hukumomin lafiya a Najeriya ke yi na ganin an daƙile bazuwar wannan cuta na coronavirus ko kuma COVID-19, wanda jami'an lafiya suka ce kawai yanzu ba ya da magani sai dai ɗaukan matakai na rigakafi. Kamar da Dr. Sadiq Ali Husaini, wani likita a Najeriya, ya shaida min.
Akwai kuma buƙatar mutum idan bai da lafiya yana tari ko yana atishawa mura dai generally, sai ya yi ƙoƙari ya nemi ya je asibiti ko kuma ya samu abin nan ma'aikatan lafiya ya yi bayani domin a bincike menene ainihi ke damun shi, a kuma yi tattalin sama mishi magani. Idan mutum bai da lafiya musamman mura da tari, akwai buƙatar ya ɗan ƙaurace ma mutane ya kira ko kuma ya tashi tsoho ya tafi ma'aikatar lafiya domin a duba lafiyar shi. Haka kuma akwai buƙatar cewa mutane su zame suna bibiyan labarin wannan coronavirus din domin samun karin bayani game da hanyoyin kariya, saboda sabon shi virus din sabon virus ne, so har yanzu ana kokarin fahimtar shi ne da kara gano hanyoyin kare kai daga shi. Har yanzu dai babu rigakafi, irin misali a ce vaccine ko a ce allurar rigakafi zuwa yanzu, amma masana na kokarin aiki akan haka domin samu wannan rigakafin. Allah ya kara kiyaye.
Babban Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
A gaida Babban Gida Jibrin. To a can jihar Kano kuwa maniyyata zuwa aikin umara ne ke bayyana rashin jin daɗin su bayan da kamfanonin jiragen sama da ke jigilar su zuwa Saudiya suka dakatar da aikin su sakamakon ɓullar cutar coronavirus a Najeriya. Kamfanonin sun ɗauki wannan mataki ne duk kuwa da cewa ƙasar ta Saudiya bata saka Najeriya a cikin jerin ƙasashen da ta dakatar da su daga shiga ƙasar ta ba. Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta aiko mana da ƙarin bayani.
Hukumomin shige da fice na gwamnatin Saudiya ta hana shiga kasar Saudiya da zummar yin umara ko yawon bude ido gudun samun yaduwar cutar coronavirus ga masu yin umara. A cewar ta, hakan zai bata damar inganta harkokin filin saman kasar domin kare dubban al'umma da ke zuwa kasar. Ko da yake kasar Najeriya baya daga cikin jerin sunayen kasashen da gwamnatin Saudiya ta ambata na hana su shiga kasar, amma tuni jiragen da ke sauka a filin jirgin saman kasar nan suka dakatar da jigilan masu umara tun jiya kawo yo musu dauki fasinja ba. Wasu da abin ya rutsa da su sun bayyana rashin jin dadin su da wannan al'amari. Ibrahim Muhammad, daya daga cikin fasinjoji, ya ce tuni yayi sallama da gida kwatsam sai da yazo airport aka ce jirgi ba zai tashi ba.
Wasu ce mana ba tafiya ba sai da muka zo. Mun yi sallama da iyalanmu da ƴan uwanmu mun zo kuma an ce ba haka ba. To da airline ne. Abin da ya bamu karfin fitowa, je Egypt ya dauki masu igama. Ni kuma visa ce da ni normal zan je umara in je in dawo. Na dau hutu a gurin aiki, na sallami gida na biya kowa dai abin da zan yi. To ne zan na koma gida ma me zan ce musu? Ga jirgi kuma ya sauka.
Kan nuna mana cewa tafiyar mu ba za ta samu ba saboda matsalar wannan cutar ta coronavirus. Gaskiya ba mu ji daɗi ba saboda mutum ya gama shirya, ya gama ba da tunaninsa akan komai nasa, ya gama mun fito daga gida mun yi sallama da kowa da ƴan uwa da abokan arziki a sunan mun tafsira mun dawo. Gaskiya ba daɗi.
Mun kuma samu zantawa da ɗaya daga cikin kamfanonin da ke samar da visa tare da jigilan masu umara. Shugaban kamfanin Darma Air Service Alhaji Usman Darma ya ce dakatarwar ya zo bakataten sakamakon wannan hukunci na Saudi Arabia.
Bakataten ya zo babu notice. Na akwai masu tafiya a jiya da wa book wasu masu na airport aka samu labarin airlines sun ki daukar mutane zuwa Saudiya saboda doka da Saudiya suka turo. Civil aviation na Saudiya sun aika all airlines kada su dauki mai bizar umra da mai bizar tourism ba, amma za su iya daukar mai bizar ziyara da kuma masu resident permit dan kuma Saudi nationals.
Ya ma'alim malaku ta kasance da fasinjojin.
Fasinja da ka gaya maka gaskiya, wani kuma ya shina ba a sami wani tubale ba a wajen fasinja.
An samu waɗanda suka ce to yanzu ya za mu yi da tikitin mu.
Ya haƙƙi ne na agent ya yi kokari ya sake neman musu lokacin tafiya.
Mun yi kokarin jin ta bakin hukumar da ke kula da harkokin waje, wato Federal Ministry of Foreign Affairs, akan wannan batu. Duk da sun ce babu Najeriya a jerin sunayen kasashen da ta hana, haka mu bata cimma ruwa ba. Haka nan mun yi kokarin jin ta bakin hukumar aikin alhazai ta kasa kan wannan batu, shi ma har kawo yanzu haka mu bata cimma ruwa ba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
A gaida Baraka Bashir. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakub Makiri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirye-shiryen a dawo lafiya a baya ya tattauna da Malam Abdu Muhammad, shugaban hukumar tattara bayanai a ma'aikatar kiyaye hatsari a Jamhuriyar Nijar, wanda ya taɓo batutuwa da dama.
To gaskiya sai mu ce duka abin da ka ga gaskiya da gare mu na da Adam ta muce duka mai yawa a barsha ga kamar drobi ba su kulawa da kamar su bari ma sakama wani hanya iri ya taho wadda ka canar su da purity babin ka'ida kwarai kuma har yi isa gudu kan gaskiya gudu suka kwarai a kwagaranci kuma su da kansu 'yan kasa da ya fi an sa ta yi ba su jimin hanya da kyawu sun ba su sa hatsi da 'yan kasa akwai kuma har yadda ya yi gangaci kamar in zaka wuce wani mai tuki kenan ya kawata ka kula da abin da aka gaba da abin da aka baya ta wajen duk ba'in shi mawai da fasama kamar kuma a kuma zuwa su yi aje mota inda bai kawata ba inda ya dace ba to duk wannan shi na ka hatsari da kamar inda uku a jimirce kamar wanda ya wanda kasa aka hatsari da yawan gudu ganganci na gudu wannan kashi 26 na hatsari da samu sha gambe da masu gudu da yawa na biyu su shi na wannan kenan speed priority a da zai kusa 25 ba da 25 cikin 100
A makon da ya gabata mun alƙawaranta muku cewa za mu kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan jamhuriyar Niger domin jin yadda suke kallon ayyukan da hukumomin ƙasar ke yi na daƙile yawan hatsarin ababen hawa a ƙasar. Ga kuma abinda 'yan ƙasar ke cewa.
Mu'azumin masunana. Bisabilillahi mutane mafiya sun jahilci sha'anin karatun tuƙi ballantana ka fi ƙa'ida. Ni da kaina ai wallahi Allah ne kiyaye mu. Yadda wani ya gilma mun ban ji wani abun nan sosai duk da ya ce mun Allah mallan kai hakuri ba abun kaidodi mutane suna yin abun karazibi a ji a yi karatu na tuki kuma bayan a yi karatu abu kaida yanzu ga danjoji na an sa ni ma su ba da hannu gwanin daɗi ana wani da su amma a haka za ga mutum ya zo ya gilma kawai ya wuce mutane ya suke su ma dai yan ce ma'aikanta wanda ya kamata su kula da wani abubuwan amma akwai ɗan ƙarancin abun sosai. Mu yanzu abin da za mu koka ma a wajen iko in suka zo bakin danjoji ma wanda suke ba da hannu kokarin su kawai na su kama ma mutane ne su ma suna dan tunzura mutane wani lokaci dama ga rashin karatun abin ba a san bai da abin yake kuma ga ma'aikatan su kamar polisai masu kula da abin sun zo saboda tsoron kamu da ake yi su ma suna dan tunzura mutane za ga mutum daga polisi ya dan motsa kadan ma ya shiga cikin mutane kawai ya kwashe wannan
mamini mallam Ado lalle hatsarurruka sun yawa saboda kusan kai akai duk lokacin da ka huta sai ka iske to amma matsalolin da suke faruwa abu kusan 3 zuwa 4 ne babban matsala ta farko hanya ta yi kadan sannan kuma kasa na cika hanyar kowa yazo wani wajen shiga kasan nan yana gilgilwa yake zuwa ya bigi wani kuma wasu kuma shaye-shaye ne da garaje mutum wuta ta tseda shi sai ya ce hucewa zai wani yana kallo zai ce yi dubule da ya ja wani ya shigo kuma ya ce shiga zai shi ma iya daga cikin abin da yake haddasa amma babban matsalar muna da matsala na karancin hanya gaskiya sannan mutane kawai gudu suke basu san ba ma me suke yi a kai wani bai san ba ma wasu ka'idodi na harkar wani hawa abin ƙarhe
Abdulhamid dan binta abubuwa wanda ake yi wanda yanzu mutum kawai daga ya tashin ba moto iya ba kun yi ba kawai zaga kuma surtu irin wanga abubuwa na yaran wannan samari matasa ko kawo tuki suke yi babu ka'ida yanzu feruji in ka zo kai mai gaskiya kai ne zaka tsaya ka ba kanka rashin gaskiya idan dai a zamanin lafiya hawa mai gaskiya sai huce mara gaskiya sai huce to a yanzu haka nan ne kana tsaka tahiya yaro karami zaga ya zo yanzu kana wallahi kana tsaye zaga wani ya zo bige ka kuma ba komai ka haka ne saboda kawai zandar ta girma an samu ci gaba abin hawa yayi yawa amma bisa ga babu ka'ida a samu
shi mallam Mustafa musa kan haraka wannan hatsari da ake diyawa ya zamanto mutane ba su da ladabi bisa kan kiyaye ka'idodin abin hawa in ce kod wannan shine na daya saboda wasu daman basu ma yi permit din ba tunda ya kamata a ce mutum yana da permit zai hau abin hawa amma wasu duka basu yi ba wasu kuma ta wasu hanyoyi suka same su da ba ka'ida ba na biyu akwai hanyoyin namu nan cikin garin da muga na hanyoyi basu da fadi muna kiran kuma su ma jama'an tsaro ma hukunta masu kula da harkar hanyoyi su ma su dinga waye ma mutane kai basu kan harkar hanya saboda su masu abin hawa daga sun gane su sun ga kamar wasu makiya su kuma mutane ne wanda su ne suke kawowa tsari a cikin abin ya kamata a waye ma mutane kai su gane juna tsakanin da masu abin hawa
da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau kuma muna miƙa dubun godiya ga wakilinmu a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu zo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To madalla, yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuma sauraro ku aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak daga jihar Borno, inda ya ce salam sashen Hausa, a yau na shigo wannan fili ne don na yi tsokaci kan bullar cutar coronavirus a tarayyar Najeriya. Tabbas cutar coronavirus tana da matukar hatsari. Kirana ga al'umma mu ringa amfani da shawarwarin da likitoci suka bamu don kare kanmu daga kamuwa da wannan cuta. Daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya bawa da suka kamu da wannan cuta lafiya, mu kuma ya kare mu da kariyarsa. Amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, inda ya ce salam VOA Hausa. Gaskiya bullar cutar coronavirus a Lagos babban kalubale ne. Ya kamata gwamnatin Najeriya tare da hukumomin kiwon lafiyarta su haɗa hannu da ƙarfi da ƙarfe da taka mata birki tun wuri don gudun kada karamar magana ta zama babba. Shi kuma Usman Manuka mai ruwa road Funtuwa cewa yayi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Da Allah ina so ku bani dama a yau domin kai kukana ga mai girma gwamnan jihar Katsina Honorable Aminu Bello Masari akan dokar hana amfani da babura daga karfe 7 na yamma zuwa 6 na safe. Hakika wannan doka tana da matukar muhimmanci wajen samar da tsaro a jihar, amma muna roƙon da a maida ta zuwa karfe 10 na dare ganin yadda harkar kasuwanci ya ja baya, wanda galibi wasu sai dare yayi suke kasawa domin samun rukun asiri. A dan haka yasa muke roƙon mai girma gwamna da a duba wannan domin ci gaban rayuwa. Da fatan al'umma zamu bada haɗin kai wajen zakulo duk wani ɗan ta'adda domin samun zaman lafiya mai ɗorewa. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga na Mairo Umar Makira da ya haya danno azare, inda suka ce ya Allah muna roƙonka don darajar sunayenka 99 tsarkaka. Ka kawo mana ƙarshen wannan cuta ta coronavirus ta ɓulla a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin. Masu sauraronmu ga wannan saƙon.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka riƙa wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taɓa idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kada ka riƙa cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangar jiki ya tsira.
Kafin mu ƙarƙare shirin namu ga labarai amma a taƙaice.
Kaban da aka kwashe kusan shekara 19 ana tafka fada a yau Asabar, wakilan Amurka da na ƙungiyar Taliban da ke Afghanistan sun rataba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya a Doha, babban birnin ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na daga cikin waɗanda suka shaida wannan matsaya da ake ƙoƙarin cimma, wacce ake sa ran za ta zama share fage ga yunkurin kawo ƙarshen wannan yaƙi, wacce har ila yau za ta ba da damar rage yawan dakarun Amurka a ƙasar ta Afghanistan daga 13,000 zuwa 8,600. Gabanin hakan tsohon shugaban Afghanistan Hamid Karzai ya faɗa murya Amurka cewa suna masu matuƙar farin ciki da wannan yarjejeniya da aka kulla.
Da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma idan an jima idan Allah ya kai mu, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Mahmud Lalo da ya tana gabatar da shirin, sai Hailu Hailu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
VOA Afrique avec la meilleure musique et des infos.